who will buy our rice. She is sad enough with your kitchen, everybody arise. How dare you challenge me? Just look at you. Mutumin the buyer, eo ko, oh my wife said it's to you. Nafika kasua, ko agi dem biki. Heko ba atina wada ke satan and jijiki. Amarian, me and kuka ba duka san saka kuka. You out of gas, come on kuka. Pot you like it's nuka. Tuo katupa, my sister cut upa pi. Suma barin kazasi in da sinada hakori. We haka kake da muni, wa ya bata makare. Hanka lumugu tashi yeke iya ji almajire. Anche I'm battling rice, na che foreign quota hausa. Nazo de ni a Chinese energy kanata hausa. Daga wani hatsi nake ni ba a shuka ni sanda ake bi ana tsince ka ni ana tuka ni ba a asara ta ina zuwa cikin almajirai kuma indare yayin ina teburin attajirai na fika lafiya nan ma na fika kafiya ka gwada zuwa a duma mama kani da safiya ana maganan asali kai ka wani turo da kai in an gaji da ni me yasa ake tuwo da kai my boy rice na fi karfin yaro face the truth it's not really hard to swallow
okay. Tuwo zan faci ubu har masara ma bana zagin saya tanka jimin dan kawai waye sa anka I'm internationally known kai waye sanka
mu dena wa juna ƙarya fa ni ma an san ni tunda shinkafa ta yi tuwo ai ko an san ni an ce za a bude border yaushe randa ka dena bubudurwa ta miyan taushe